sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmu Sigirba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 13 ga watan Oktoba. A babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin farar hula na zagaya sassan jamhuriyar Nijar don faɗakar da jama'a haƙoƙinsu a ƙasashen ECOWAS.
Saboda su gane da menene incinsu a matsayin mutanen sai da yawo. Duka suna da inci su ta su dawo cikin wannan ƙasashen.
Za kuma a ji cewa wata cuta mai kama da hangum na addabar yara wani sa'in ma har da kashe su, musamman ma a yankin da magaran na jamhuriyar Nijar.
Makogoran yara take kamawa da farko ya kumbura, in ya kumbura daga nananan sai yi mishi wata yana na kamar wani yaɗi sai rihi.
Kamar kowace ranar Alhamis da hantsi, yau ma muna tafa da shirin da ƙasa ba kasawa ba wanda Suleiman Barma ke gabatarwa. Amma kafin a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum da cikakkun labarin duniya. Hukumomin Najeriya sun ce akalla mutum 500 ne suka mutu, yayin da wasu miliyan 1,400 suka rasa matsugunansu a ambaliyar ruwa mafi muni da kasar ta fuskanta cikin shekara 10. Jami'ai sun ce ambaliyar ruwa ta shafi kusan daukacin jihohin Najeriya, inda gidaje 90% rabin su ya lalace ko kuma gaba daya suka ruguje. Sakataren dindindin na ma'aikatar jin kai da kula da bala'o'i na Najeriya, Nasir Sani Gwarzo, ya sanar da sabbin alƙaluma yayin wani taron manema labarai a Abuja a ranar Talata. Ya ce sama da mutum 1,500 ne suka jikkata, kuma bala'in ya yi tasiri a filayen noma a duk faɗin jihohin Najeriya 36 in banda guda 5. Wannan dai ita ce ambaliyar ruwa mafi muni da aka samu a ƙasar ta yammacin Afirka tun shekara ta 2012. Hukumomin ƙasar sun ce an samu ruwan sama mai ƙarfi da kuma kwararar ruwa daga madatsar ruwa a Kamaruni shi ke da alhakin hakan, sannan sun yi alƙawarin taimakawa al'ummomin da lamarin ya shafa. Ministocin tsaro daga ƙasashen kungiyar tsaro ta NATO sun tattauna hanyoyin da za su ƙarfafa matakan tsaron saman ƙasar Ukraine domin daƙile harin makamai masu linzami da Rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin Ukraine. Sakatare janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya shaidawa manema labarai cewa tattaunawar da ake yi a Brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga ƙasar Ukraine. Ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaronmu, duba da irin girman hare-haren da Rasha ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan Fabrairu. Sama da hare-haren makami mai linzami 100 ne suka kashe akalla mutum 26 a faɗin ƙasar Ukraine tun daga ranar Litinin. Stoltenberg ya ce ƙawayen NATO sun aike da saƙo zuwa Kyiv cewa a shirye suke su goyi bayan Ukraine har sai yadda hali ya yi. Gwamnatin Taliban a Afghanistan a ranar Laraba ta soki sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa wasu shugabanninta a matsayin wani cikas ga ci gaban alaƙar ƙasashen biyu. Martanin ya zo ne kwana guda bayan da Amurka ta sanar da wata sabuwar manufar hana biza a matsayin ladabtarwa ga shugabannin Taliban na yanzu ko na baya, da kuma wasu da suka yi imanin cewa suna da alhakin ko kuma suna da hannu a tauye haƙƙin mata da 'yan matan Afghanistan ta hanyar aiwatar da wasu tsauraran manufofi. Sanarwar ta nuna shakku kan lokacin da Amurka za ta yanke shawarar, tana mai cewa an sanar da hakan ne bayan tattaunawa a makon da ya gabata a Doha da ya hada da manyan jami'an ƙasashen biyu, inda aka tattauna kusan dukkanin muhimman batutuwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, yayin da yake bayyana takunkuman a ranar Talata, ya ce dangin waɗannan mutane ka iya fuskantar makamantan waɗannan takunkumin. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gaida Hanifa, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda wasu kungiyoyin farar hula ke zagaya sassan kasar don fadakar da jama'a kan nauyin da ya rataya a wuyansu da kuma haƙoƙinsu a matsayin 'yan wata ƙasa wadda mamba ce a ƙungiyar ECOWAS ko SEDEAO. Haruna Mamman Bako, gare ka.
Ƙungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Niger ne suka haɗe a ƙarƙashin wata ƙungiya mai suna Rowa da a ƙarƙashin tallafin ofishin ministan harkokin waje na ƙasar a sashensa na harkokin ECOWAS ko SEDEAO. Kenan suna zagayen jihohi uku na ƙasar, ciki har da garin birnin Kwane da ke cikin jihar Tawa da ke dab da iyaka da tarayyar Najeriya, domin faɗakar da al'ummomin ƙasar. Kamar yadda mai kula da sadarwa a wannan sashen na ECOWAS ko SEDEAO a ofishin ministan harkokin waje na Niger ya mini ƙarin bayani.
Sainin Musa Garba, abinda ya sa Filil National CDAO ta taimaka masu wa'anga yan waran hula su zo su sensibilizan mutane saboda su gane da menene incinsu a matsayin mutanen CDAO. Ko wata ƙasa 15 duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin ƙasashen nan duka suna da inci su tai su dawo cikin wannan ƙasashen. Abin guda ne ake tambaye su shine takardu a bar shi huce.
Daya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zagayen a ƙarƙashin lemar ƙungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Niger ya ce sauran ƙasashen CDAO ko ECOWAS na da matsala wajen mutunta ƙa'idodin shige da fice ba kamar jamhuriyar Niger ba.
Tambaye su Allah, yi wanka doka cikin ƙasashen na CDAO. Niger tana cikin ƙasashen da waɗanda darajanta wannan dokokin na ECOWAS. Kingin ƙasashen suna da matsala da darajanta wannan dokokin. Yau in ka doka a nan ƙasar ta Niger, in ma kana da takardunka na CDAO kuma mutum ya mace mutunci, to akwai hukuma wadda ya kamata ka kai karshe kuma hukumar za ta dauka mataki bisa gare shi. Amma in ka tafi bisa ga waɗancan yan kasashen abu ba daina ba take iske mutum ma da takardar shi ta CDAO kuma an yi mai abin da bai kamata a mai ba saboda ba dan kasa bane.
Sai dai wani batu da ya taso a wurin taron shine irin yanda jami'an shige da fice na tarayyar Najeriya ke cin zarafin yan Niger ta hanyar saka su dole su kwar rigunan su don duba wata allura da ake wa yan kasar ta Niger da ta fita baro baro don gano yan Niger ne ko akasin haka a lokacin shigar su a Najeriya. Abinda kungiyoyin fararen hullar ke cewa cin zarafi ne kuma yana damu yan Niger da ke shiga tarayyar Najeriya.
Siraji Isa, shugaban kungiyar da ake kira Mojen,
kwayan hannun riga wannan bai taso ba, amma idan mutum yana da passport ko yana da karne ko yana da shashawa aka ce a kwaye hannun shi a gani, to hakika an tona asirin shi, an walakantar da shi, an tozar da shi. Mu a matsayin mu na kungiyar fararen hullar muna tir da Allah wadai da irin wannan abubuwa, saboda shi ne abunda almuke hoda ma al'umma shine ayi takaddu.
Waɗansu mahalarta taron mata suma sun koka sosai da wannan matsalar a lokacin shiga ƙasashen ECOWAS, inda suka ce ana sa su dole su ɗebe hijabansu ko a amshi kuɗaɗe gare su.
Hajiya Hadiza, dan san da suna Hajiya Biya, wala ana ta horo mana tun da mun zo mu shiga san tsaida mu a ce mu kawo kuɗi kuma ci ko kizo da hijabi gine kuma zo san tsaida horo na to mu zo ina muke so a duk mataki wannan abin a ƙarƙashin shi a su ayi takaddu gahi. Inde na wuni na takarda ta shirya na ita. Ina masa koto inda ka biya nan kai kashi nan post da police ka ta wurin su kai kashi bakar matsala. Amma bakar kashi gaskiya na ta fara mutum. Ko ina gaskiya sai amshi kudi gare ka ko ina.
Hajiya Aminu Alhaji Mamman, kai an ga taro miya son a waye mun kai sosai. Mu san ƴancin mu, mun san me ya kamata mu ma mu yi. Tunda shekaran jiya ma kusana ta illela an takura mana. Na ba da takarda ta consular sun ka ce a ba su amsa ta. Sai dai na ka mu CDAO. To kun yanzu inda ina da shi ga ban samu wannan matsala. Sai na ba da kudi sannan na huce. Da an waye mu kowa kai kai takardar ka kun banza ni akan ta. Kenan ga babu wahala.
Wannan tarukan da dai kungiyoyin fararen hular ke yi yana hada hukumomi na waɗannan jihohi da 'yan siyasa, haka zalika da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na ma'aikata da na sufuri da jami'an tsaro. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Adadin waɗanda suka kamu da cutar ƙyandar biri a duniya a yanzu ya haura 70,000. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar a ranar Laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne. Hukumar ta WHO ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana karuwa a kasashe da dama na yankin Amurka, kuma ta jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi hadari a barkewar cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce sama da mutum 70,000 ne aka kai rahoto ga hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a bana, inda 26 suka mutu. Ya ce hukumar ta WHO na aiki tare da kasashe don kara karfin hanyoyin da suke gwajin cutar da kuma sanya ido kan abubuwan da ke faruwa. Gwamnatin Biden da 'yan majalisar dokokin Amurka na nuna matsin lambar ganin cewa dadaddiyar kawarta Saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta rika hakowa. Kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ko OPEC, wadda ta hada da Saudiya, ta sanar da rage yawan man da take hakowa da ganga miliyan 2 a rana a makon da ya gabata. Duk da kin amincewar da Amurka ta yi, ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan ya ce an yanke wannan shawara ne bisa la'akari da tattalin arziki. Wasu 'yan majalisar dokokin kasar na kira da a kawo ƙarshen sayar da makamai ga kasar Saudiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna a jiya Laraba cewa a shirye yake yayi la'akari da wannan shawarar lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ta dawo daga hutu a wata mai zuwa.
To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu waiwayi rahotonmu na biyu, wanda zai sake kai mu jamhuriyar Niger, inda wata cuta mai kama da hangum ke addabar yara, wani sa'in ma har da kashe su. To sai dai jami'an kiwon lafiya sun ce sun dukufa wajen yakar cutar. Daga damagaran ga Tamar Abari da rahoton.
Dr. Abu Yahaya shine babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaran ya tabbatar da faruwar wannan lamari a gunduma ta gure.
Shi kuma wannan an samu wajen mutum 45 wa'anda dai likitoci suka tantance suka same su, a cikinsu mutum 5 suka rasa rayukansu, mutum 7 sun warke an sake su, sarwan 33 suna ana musu magani, shi kuma maganin kyauta ake yi, shi kuma yara wa'anda ya kamata da ai maimakon da kike mari post wanda suka shekara 15 zuwa shekara 10 zuwa shekara 15 su ma an doki matakai ana shoshawa saboda a samu a tsaye da ta, kuma wa'anda zama to sun cuti da wa'annan 'yan malatan su ma ana ba su magani kyauta.
Sheku Ahmed Muhammad, shugaban gundumar ta Guri, danganta wannan matsalar yayi da irin bijirewar da wasu iyaye ke yi ma rigakafin da likitoci ke ta yi.
Cikin watan September 25 wannan cuta ta zo, ta fara da commune na Gidike, ta zo a commune Irben na Guri. Matakai dai kuwa sensibilisation ne muka yi, kuma mun dauki matakai na vaccination de masse wannan sai daga gari. Bisa mutane ko san dama suna kiya ba su son shaushawa na rigakafi, don haka waɗansu cutar duka waɗannan tana kama su.
A koyaushe dai likitoci na gargaɗin iyaye, musamman ma mata, da su kula da lafiyarsu tun daga ɗaukan ciki har zuwa yaye yaro, kamar yadda Hajiya Amina Jido, shugaban clinic Annur a nan da Magaran, ta yi bayani.
Makogoran yara take kamawa da farko ya kumbura, in ya kumbura daga nananan sai yi mishi wata yana na kamar wani yadi sai ya rihe, kenan ya coshi hanyar da yaro zai haɗi a abincin shi, shine nonon shi, shine kokonshi. Makogwaro ya toshe ba iya bacci, an shiga matsala ta ce ake ce ma difteri, ita makogwaron yara take kamawa da ita, kukugi da difteri kin da dahi yaro da guje-guje da wani jin ciwo, kuma da hepatitis an kara magunguna don a kare lahiyar yara. Wannan kuma duka kyauta ne ake kowane sati hulhudu har sau uku. In yaro ya kai kuma wata tara kuma a mashi shaushawa da ake cewa ta fever, jaran masassara da ta kyanda, inda uwa ta bi gargadi ta likita tana samun su a kyauta sai uwayen da ba su zo ba.
Yanzu haka dai tuni likitoci na ci gaba da yin rigakafin gundumar ta gure inda kuma iyayen yara suka garzaya don kawo yaran su a musu wannan allura. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.
Kanada Padi, the Shida Al Hadi Yalu, Ganida Umaru Halima, Bodona Al Hadi Amda, the Shida Dahinana, Ota Inabada, Kavana Kundurumama, Nasani Aladi Kanshi, the Shida Tukitando, Maikano Maisaji, Tanida Mbaturi Posta. Dashi da bawana posta wa anda ke gasa kanfi to ka ji shadi udai dai ba so halin babandu ta inya haudi sa hanya kanan.
To yanzu kuma bari mu je ga shirmu na gaba da bari muke gabatarwa.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na kasa a wannan mako zai mai da hankali kan rangadin da mai ba sakataren majalisar ɗinkin duniya shawara akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman Sara Minkara ta gudanar a Najeriya daga ranar 5 zuwa 7 ga watan Oktoba 2022, lokaci guda kenan da wata ziyarar da ta kai ta kasar Qatar. Ga wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Hawa Umar, dauke da karin bayani akan makasudin wannan rangadi.
I'm here with my colleagues Hannah and Kirsty, along with Principal Deputy Assistant Secretary of the Democracy and
Minkara ta ce ta zo ne da tawagar jami'ai waɗanda suka shafi manufofin da take so ta cimma da suka hada da Hannah, Kirsty da mataimakiyar daraktan kula da haƙƙin dan adam da Kwadago Alisa da mataimakiyar darakta ta Africa Mary. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya sa muka kawo wannan ziyarar shine da mu tattauna zaben 2023 wanda za a gudanar a watan Fabrairu, da mu ba da gudunmawa don duba hanyoyin da suka dace a bi don taimakawa masu buƙatar kulawa ta musamman da kuma ba su damar a dama da su.
We are aware of the Electoral Act that was established recently and that has some provisions around inclusivity and accessibility for persons with disability, but how do we really ensure
mun sani cewa dokar zabe tana da tanade-tanade game da samun dama ga masu buƙatar kulawa ta musamman, amma ta yaya za mu tabbatar da cewa kafin zaben sun samu damar yin rijistar katin zabe, karɓar katin, da kuma samun duk wasu labaru da ya shafi zabe da zuwa wurin zaben don kada ƙuri'a. Muna so mu ga an kawo masu buƙatar kulawa ta musamman bisa tebur a ji muryoyinsu, kuma a riƙa ganin su a matsayin mutane da za su kawo ci gaba, ba a matsayin masu neman taimako ba.
We have have and we are meeting with a wide range of civil societies with government entities. So today we're meeting with the Minister of
Zam zauna da dukkan masu ruwa da tsaki kama daga ministan kwadago mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin masu bukatar kulawa ta musamman shugaban hukumar zade hukumar kare haƙin dan adam don a fahimci cewa ba su dama abu ne da zai kawo ci gaban kasa mun yi farin ciki kan dokar zabe da aka yi wa kwaskwarima da ya bada damar adama da masu bukatar kulawa ta musamman a sashe na 54 amma zamu zauna da hukumar zabe don ganin cewa an ware wani kasafin kuɗi da zai tabbatar da aiwatar da kudirin minkara ta ƙara da yin tambaya kamar haka
we also know that there's been a lot of training of election officers and security forces and we understood the disability community has been part of that training which is great so we want to understand more on that front as well
mun fahimci cewa an horas da jami'an zabe da na tsaro da za su yi aikin zabe shin akwai masu bukatar kulawa ta musamman a ciki ta kara da cewa idan ana maganar tsaro a lokacin zabe muna so mu tabbatar da cewa idan wani abu ya faru a yi la'akari da masu bukatar kulawa ta musamman Sara Minkara ta kara da yin tambaya kamar haka shin jami'an tsaro da na 'yan sanda sun san yadda ake mu'amala da masu bukatar kulawa ta musamman wannan ma wani muhimmin abu ne
We have this phrase in the disability world nothing about us without us Let's make sure at the table But I also take a step further and say nothing without us We need to be part of all conversation whether we're talking about climate change
Minkara ta kara da cewa akwai wata karin magana a duniyar masu bukata ta musamman dake cewa duk abin da ya shafe mu sai an samu a ciki ya kamata masu bukatar kulawa ta musamman su zama suna cikin dukkan wata tattaunawa da ta shafi kasa da al'ummar kasa kama daga yanayi tattalin arziki kasuwanci da sauransu
we here to help them to care of them we feel bad for them
ana kallon su a matsayin masu neman taimako abin tausayi kuma abin a taimaka musu sai kafafen yada labaru sun taimaka don sauya hakan
It's a cost on us as a society when we're not including 15% of our population. We're losing.
Abun kunya ne a ce ba a saka wani kaso na al'ummar kasa a lamuran da suka shafi kasa.
We need to include the disability community.
Sara Minkara ta kara da cewa muna so mu tabbatar da cewa ba a tsaya a maganar zaben 2023 ba kawai. A nan ne nake neman al'umma da su ci gaba da sa baki don samar wa mutane masu bukatar kulawa ta musamman damar adama da su. A rika sanya lamuran mutane masu bukatar kulawa ta musamman a dukkan ma'aikatu. Ta kuma yaba wa Najeriya da ta samar da hukumar da ke kula da mutane masu bukatar kulawa ta musamman. Hakan zai taimaka wa mutane masu bukatar kulawa ta musamman samun rayuwa mai inganci, ilimi, lafiya da sauransu.
Okay? Whoever you are, whether you're a teacher, whether you're an employer, whether you are a government member, whatever you're working on, ask yourself.
Minkara ta ce duk aikin da kake yi ka tambayi kanka shin kana la'akari da mutane masu bukatar kulawa ta musamman idan baka yi to ka fara daga yanzu. Ta ce duk wata ma'aikata ko kamfani da ya bawa mutane masu bukatar kulawa ta musamman aiki ba wai taimako yayi ba hakan shine abin da ya dace a yi.
Tomas Sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar da jami'ar Majalisar Dinkin Duniya Sara Minkara ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya.
Ta gaida Suleiman yanzu kun bari mu kada gana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Jaridar kasar Ghana The Daily Graphic za mu so masharhin jaridun na yau. A shekara ta 2020 yara 7,699 aka auna sun kamu da cutar HIV. Jaridar ta ce adadin yaran da sun kamu daga shekara 1 zuwa 4 ne 7,699 a shekara ta 2020 yayin da waɗanda sun kamu din a cikin shekara ta 2021 ne 443. Wannan dai ba kyakkyawan labari ne ba tunda waɗannan yara sun samu iri ne daga uwayensu cuta ce daga uwaye zuwa yaransu kuma wannan ne abu da ya kamata a kiyaye ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito a taro na 215 na hukumar UNESCO a bari sha'anin ilimi ya zama abin gaban goshinmu shugaban kasa ya shawarci kasashe mambobin UNESCO jaridar ta ce shugaba Nanaru Dankwaku Fa'adu ya caji kasashe mambobin kungiyar inganta al'adu da kimiyya na majalisar ɗinkin duniya UNESCO a takaice su tabbatar ilimi ya kasance a gaba cikin ajandar ci gaba na kasashe a matsayin wanda aka nada kan gaba wurin kawance da tallafawa sha'anin ilimi shugaba Kufu Adu ya bukaci a samu haɗin kai da ba da taimako ga UNESCO wurin aiki na inganta ɗorewar tallafe-tallafe na gida yadda za mu gyara tsarin ilimi nan gaba a ƙasashenmu daban-daban. Jaridar The Chronicle kuma ta rawaita cewa an yi wa mamban majalisar jimarar tambayoyi akan ƙin aminci da matsayinta a matsayin mambar majalisar dokoki. Jaridar ta ce mai sukar halaccin mamban majalisar dokoki na yankin jimarar na Kastofi na shiga zaɓen shekara ta 2020 ya gama amsa tambayoyi a matsayin mai amshi na farko. Joshua Kofi ne ya kai karar Dr. Stoffi a matsayin mai amshi na farko da kuma hukumar zaɓe a matsayin mai amshi na biyu. A tambayoyi da ya kai tsawon awa ɗaya, Michael Ochirajiku lawyer mai karar ya kammala nazarinsa inda ya gaya mata ita wadda aka yi ƙara ɗin ta cewa bata cancanci shiga takarar shekara ta 2020 ta majalisar dokoki wa mazaɓar jimarar ba. Da na leka jaridar The Herald wannan labarin ya ban sha'awa. Kusan 'yan mata 80,000 a Ghana tuni sun yi aure ko suna tare da namiji. Ma'aikatar ƙididdiga ce ta ba da wannan labarin. Jaridar ta ce kusan mata 80,000 tsakanin shekara 14 da 17 tuni suna ɗakin mazajensu ko dai sun tare da maza. Alƙalluma daga ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana haka ta ce kimanin 20,000 a cikinsu 'yan mata ne na ƙaramar makarantar sakandare masu shekara tsakanin 12 zuwa 14. Jihar da ke da kaso mafi girma ne jihar Arewa maso gabas tana da kashi 13 a cikin 100. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan muka zo kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
Ministocin tsaro daga kasashen kungiyar tsaro ta NATO sun tattauna hanyoyin da za su karfafa matakan tsaron saman kasar Ukraine domin daƙile harin makamai masu linzami da Rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin Ukraine. Sakataren janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya shaida wa manema labarai cewa tattaunawar da ake yi a Brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga kasar Ukraine. Ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaronmu duba da irin girman hare-hare da Rasha ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan Fabrairu. Adadin waɗanda suka kamu da cutar ƙyandar biri a duniya yanzu ya haura 70,000. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar a ranar Laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne. Hukumar ta WHO ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana karuwa a kasashe da dama na yankin Amurka, ta kuma jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi hadari a barkewar cutar. Daga ƙarshe, gwamnatin Biden da 'yan majalisar dokokin Amurka na nuna matsin lamba ganin cewa daɗaɗɗiyar ƙawar ta Saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta rika haƙowa.
To masu sauraro, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa, sai Salaman Abu wanda shi kuma ya jagoranci shirin, da injiniyanmu na yanzu Carl Sterling, Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.